kamar yadda yake kunshe a cikin jadawalin sassauta dokar kullun garuruwa da burane a Najeriya saboda dakile cutar corona wanda kwamitin yaki da cutar ya fitar an tsara bude tashoshin jiragen sama na Kano da Lagos da Abuja da kuma Fatakwal a ranar 21 ga wannan wata na Yuni da muke ciki amma bisa wasu sharuɗa da ka'idoji matakan sun hada da haramta ƴarciya ga matafiya da rage kujerin da ke cikin jirage domin hana cinkoso baya ga tsaftace jiragen da ofisoshin da ke cikin tashoshin ta hanyar amfani da sinadaran kashe ƙwayoyin cuta yanzu a yanzu dai hukumomin da ke gudanar da aikace-aikacen su a filayen jiragen sama sun yi dukufa sosai wajen tanadar cika waɗannan sharuɗa da hukumomi suka shimfiɗa hukumar NDLA mai yaki da sha da fatauci miyagun ƙwayoyi na cikin hukumomin da ke mu'amala ta kai tsaye da fasinjoji a tashar jiragen sama kuma Muhammad Ajiya shi ne kwamandan hukumar mai kula da tashar jiragen sama ta Malam Aminu a nan Kano.
Kamar mu a fannin mu na NDLA akwai matakai da aka ɗauka na kamar sa safan hannu dole ne ma'aikaci idan zai aiki dole ne sa wannan safan hannu kasan mu aikin mu yana ya gaji ka ainihin bincike ne na jakuna wato jakan mutane da kuma ainihin jikin mutum to kaga dole kenan ma'aikaci ya taɓa fasinja to mun tanaji wannan safan hannun nan da kuma na wanda za ka sa rufe kanka da bakinka da kuma tabbatar da x-ray machine namu
batun rage kujerun cikin jirgi na daga cikin sharɗan tabbatar da tazara tsakanin fasinjoji amma injiniya Adamu Muhammad Adamu da ke zaman manajan tabbatar da ingancin ayyuka da kare lafiyar fasinjoji na kamfanin jiragen sama na Max Air na cewa
ana kallon yiwuwar yin hakan to amma gaskiya abu ne mai wahala ce za a rage kujerun fasinjoji akwai ta hukuma ta IATA ta ce abu ne mai wahala gaskiya tunanin su dauki wannan tumita din da kuma rage kujeruwa cikin jirage abu ne da zai wahala amma a gurin da za ka yi wajen tantance masu hawa jiragen na wuri a tantance a tabbatar da lafiyar fasinja da na hawa jiragen kuma wannan takunkumi da ake sakawa shi ma zai taimaka zai ba da gudunmawa sosai wajen maintain wannan
wani kalubale da masana a fannin sufurin jiragen saman Najeriya ke ganin za a fuskanta a yanzu shine karancin matuƙa jiragen sama wato pilot saboda wa'adin takardun wasu daga cikin su na shaidar tuka jirgin ya kare kuma ba su kai ga sabunta su ba saboda annobar corona da ta kewaye duniya amma injiniya Muhammad Adamu ya ce
sun kalli wannan bangaren idan wannan bai samu ba akwai kuma hanya da ake ci na bangaren amma da su ake ba su training lokacin da ake kamar license normally duka airlines suna da training pilot so shi zai fito da program zai tura ita wannan hukuma da take kula da jirage za su yi review wannan program na in ya yi daidai da tsarin da ake ganin zai kawo dan kamar amma da temporary approval.
Masu kula da lamura dai na ganin sake buɗe tashoshin jiragen saman Najeriya ka iya zama tafarkin ta da komaɗar harkokin tattalin arzikin ƙasar wadda annobar corona ta ƙara raunana shi. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.